sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta tabbatar da rigakafin COVID-19 da China ta yi domin bukatar gaggawa a fadin duniya. Rigakafin da kamfanin harhada magunguna na gwamnatin China Sinopharm shine rigakafin farko da ba a kasashen yammacin duniya aka yi da hukumar WHO ta tabbatar da shi ba. Matakin na jiya Juma'a shine kuma na farko da hukumar kiwon lafiya ta jama'a ta duniya ta tabbatar da rigakafin China akan matakin gaggawa ga yaki da cututtuka masu yado. An riga dai an yi wa miliyoyin mutane amfani da rigakafin na China na Sinopharm a kasar ta China da wasu sassa na duniya tare da rigakafi na biyu da aka yi a China. Matakin da hukumar WHO ta dauka zai sa a kara rigakafin Sinopharm a cikin jerin rigakafin COVID-19 a cikin shirin COVAX, shirin nan da ke rabawa kasashe matalauta rigakafi. A jiya Juma'a manyan jami'an diplomasiyar Amurka da China da Russia sun yi kira ga karfafa yin aiki tare wurin shawo kan matsaloli da ke huskantar duniya da kuma mummunar annobar COVID-19, amma kuma sun tafka muhawara akan batutuwa da suka yi sabani da juna da kuma wake da laifin barazana ga tsarin yin aiki tare tsakanin kasashen duniya. Babban taron na kwamitin sulhu Majalisar Dinkin Duniya shine na farko da aka yi tare ta yanar gizo tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da takwarorinsa ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da ministan harkokin wajen China Wang Yi, wanda ya jagoranci taron a matsayin shugaban kwamitin na wannan wata. Duk da manyan sabaninsu musamman akan batutuwan haƙƙin bil'adama da kuma na demokradiyya, duk kasashen guda uku sun ce a shirye suke su yi aikin haɗin gwiwa da sauran kasashen duniya domin shawo kalubalolin ƙasa da ƙasa sakamakon annobar COVID-19 da batun canjin yanayi da kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da kuma taimakawa mutane mabuƙata. Kwamitin masu taimakawa shari'a sun tabbatar da aikata laifi akan Derek Chauvin da wasu tsofaffin 'yan sanda guda uku da ke da hannu a mutuwar bakar fatan Amurkan nan George Floyd na take 'yancin ɗan adam. An tabbatar da laifi akan jami'an su hudu karkashin dokokin tarayya da suka haramta wa jami'an tsaro tauyewa mutum 'yanci ko alfarma na samun kariya da kundin tsarin mulki ko kuma dokokin Amurka suka shata. A jiya Juma'a an tuhumi Chauvin da wasu laifuka guda uku da suka hada da hana wa Floyd 'yancin kaucewa amfani da karfin tuwo daga dan sanda ta hanyar sa kauri a danne masa wuya tsawon mintuna 9.5 yayin da Floyd ke kwance kasa kana aka saka masa ankwa ba tare da rigima ba, lamarin da ya sanadiyar mutuwar Floyd. Abokan aikin Chauvin da suke tare da shi a wurin da suka hada da Tutao mai shekaru 35 da kuma J. Alexander Quing mai shekaru 27 su ma an tuhume su da rashin hana Chauvin mai shekaru 45 amfani da karfi fiye da kima akan Floyd. Shi ma mutum na uku Thomas Lane mai shekaru 37 an zarge shi da gaza taimakawa Floyd bisa ganganci yayin da aka kwantar da shi a kasa kuma yake bukatar taimako kamar yadda sauran suka ki taimakawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a birnin Washington DC. A jiya Juma'a gwamnatin Biden ta gaggauta yin bayani domin kawar da damuwa akan rashin samar da isassun ayyukan yi da hukumar kwadugo ta bayyana, lamarin da ke nuni da shirin ceto Amurka na bada tallafin dala trillion daya da biliyan 900 da ya zama doka a cikin watan Maris kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba. Masana tattalin arziki da masu shari'a Amurka sun bayyana damuwa da safiyar jiya Juma'a yayin da hukumar kwadugon ta ce tattalin arzikin Amurka da ake ganin zai faɗa da cikin gaggawa ya samar da ayyuka 666 kacal ne a cikin watan Afrilu. Wannan ya yi kasa ainihin akan ayyuka miliyan guda da masana da dama suka yi hasashen samu kana idan aka kwatanta da ayyukan da suka yi kasa wanda aka yi kiyasin su a cikin watan Fabrairu da kuma Maris.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
su sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu tare shiyoyin kudu maso gabashin Najeriya da kuma kudu maso kudancin kasar inda ƴan awaran IPOP suke ci gaba da kai harare ga jami'an tsaro da kuma haddasa zaman tattar a waɗannan yankuna
lalle abin ba shi da dadi gaskiya an kakkace tsarotin su wadan su kuma su fote da dinmu abin gaskiya ga shirin da babu jin dadi a labarin da gaskiya
wallahi alazim har yanzu cikin karkarkin da mafi yawanci a cikin kashi uku kashi biyu sun taho gida inda mutum yake a karkare shi yana ganin a kowane fanni za a iya far masa
Wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya wujiddigin wani al'amari da kuma rahoton da ya tsara mana.
Matsalolin tsaro dai a Najeriya lamari ne da yanzu ya riga ya zama ruwan dare kusan ko ina a ƙasar ta Najeriya wani sabon tsaro dai na farmaki musamman a yankin kudu maso gabashin Najeriya inda kabilar Ibo take na kai harare kan jami'an tsaro musamman na soji da ƴan sanda da kuma jami'an civil defense da duk wani mai sanye da kayan sarki da ke amsa kansa jami'an tsaro lamarin kisan jami'an tsaron dai ya sake daukar wani sabon salo dake neman wankin hulla kai ga gwamnatin tarayyar Najeriya dare a jihar Ebonyi dake yankin kudu maso gabashin Najeriya an kai hari kan dimbin jami'an tsaro kuma rayuka da dama sun salwanta haka kuma bata sauya zane ba a jihar Anambra dake makwabtaka da Ebonyi din inda nan ma aka kashe dimbin jami'an tsaro kungiyar nan dake rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra wadda Musa Inamdi Kanu ke jagoranta ita ce ake zargi da alhakin kai waɗannan harhare kan jami'an tsaro a yankin kudu maso gabashin kasar harharen dai da masu lura da al'amura kawo yanzu ke ganin cewa yanayi ne na kawo rudani a yankin na kabilar sa Ebo jihohi biyar na yankin da suka hada da Enugu Imo Anambra Ebonyi da kuma Abia kawo yanzu dai wannan lamarin na tsaro ya bazu zuwa yankin Niger Delta mai arzikin mai musamman a jihohin Rivers da Akwa Ibom da Cross River da kuma alƙalumma suka nunar cewa sama da rayuka 20 ne suka halaka na jami'an tsaro a baya-bayan nan ne dai wasu ƴan bindiga suka bude wuta kan wasu jami'an tsaro na soji da ƴan sanda da civil defense a daidai wani shinge na bincike na ababen hawa dake kan hanyar Fatakol zuwa Owari babban birnin jihar ta Emo wanda ke gab da filin jirgin sama na Oma ga International Airport dake birnin na Fatakol wannan yanayi dai ya sa aladole gwamnatocin waɗannan jihohi wato jihar Rivers da jihohin yankin na Ebo suka tashi tsaye wajen daukar matakai wanda gwamnatin jihar Rivers ta saka dokar hana shige da fice musamman a makwabtan jihohin irin su Bayelsa da Imo da kuma Abia haka kuma gwamnatin ta jihar Rivers ta hana jirga-jirgar jama'a musamman daga karfe 8 na dare zuwa karfe 6 na safe Barista Yenson Wuke shine gwamnatin jihar ta Rivers.
Surveillance and officers of the customs, police, civil defense, and the air force on deadly posts were ambushed and gruesomely murdered in cold blood by armed attackers.
Yana cewa ne rayukan jami'an tsaro da dama sun salwanta a jihar Rivers musamman na soji da ƴan sanda da kuma jami'an customs da na civil defense sakamakon harharen kwanton bauna da wasu ƴan bindiga suka kai ga shingayen jami'an tsaro daban-daban dake kan hanyar filin jirgin sama na Omagwa dake birnin Fatakol zuwa Owari.
The government of Rivers State had decided to restrict night movements into and out of the state from the land borders of the state. Consequently,
bisa ga tsanantar waɗannan harhare gwamnatin jihar ta Rivers ta saka dokar hana shige da fice a fadin jihar ta Rivers tare da hana yawon dare dokar dai za ta shafi daukacin makwabtan jihohin na Rivers kuma sanai muke mu dauki kwararren matakai domin kawo sauki game da harharen na ƴan bindiga sannan kuma muna kira ga masu shigowa a jihar Rivers da su bi doka da oda domin mun tanadi dimbin jami'an tsaro tsaro da za su bi kadan abubuwan da ke tafiya su dawo. A daya bangaren kuwa gwamnonin yankin kudu maso gabashin Najeriya wanda nan ne har-haren suka fi tsananta da yan bindiga ke kaiwa a sassa daban-daban a yankin kudu maso gabashin kasar dole ne ya sa gwamnonin kiran wani taro na koli kan tsaro inda suka tattauna kan daukar matakai nan take domin kawo ƙarshen har-haren da ake kaiwa inda suka jaddada cewa jami'an tsaro da aka kafa a satuttukan baya su ne za su kula da harkokin tsaro a yankin kudu maso gabashin kasar inda za a zakulo dimbin matasa da za a baiwa aiki domin tabbatar da doka da oda. Haka kuma gwamnonin sun nemi kowace jiha a yankin na kabilar Ibo da su bada goyon baya musamman wajen bada kayayyakin aiki da kuma zakulo waɗannan matasa. To amma dai a bayyane take cewar kungiyar nan ta IFOP da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra da gwamnatin Najeriya ta haramta a can baya ta ce za ta yi fito-na-fito da wannan sabuwar runduna ta tsaro da gwamnonin yankin kudu maso gabashin kasar suka amince da ita. Musta cina so in waciku wani kusa ne a kungiyar ta IFOP.
I'm not satisfied on that mission. Nothing good that comes out of that mission. What is the duty of the Bivaku? ESN is only people that are fighting them to hold. IFOP has no hand in that killing.
Yana cewa ne mu kungiyar IFOP san ba mu gamsu ba da wannan taro na gwamnonin jihohin yankin kudu maso gabashin kasar da suka yi a baya-bayan nan na fito da wata sabuwar kungiya ta tsaro da za ta kula da tsaro a yankin kudu maso gabashin kasar. Gaskiya san ba wata kungiya ta tsaro face ENS wadda ke karkashin jagorancin zaratan sojojin kungiyar Biafra a shirye muke mu fito na fito. Kuma rashin tsaron da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin kasar siyasa ce kawai mu muka dauka kan kashe-kashen jama'a da ake yi nan da can ba kungiyar IFOP bace. Amma kuma a sanar muke jami'an tsaro da dama sun halaka yan kungiyar IFOP a kudu maso gabashin kasar musamman jami'an tsaro na farin kaya. A baya dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada umarni a kan mu kuma bata yi nasara ba balle tsirarun gwamnoni na yankin kabilar sa Ibo. Wani batu mai muhimmanci shine yadda manya a yankin na kabilar ta Ibo daga gwamnoninsu da ministocin yankin da yan majalisa da sauran jagorori ke ta yin kauce-kauce wajen cewa yan kungiyar ta IFOP ne ke kai hare-hare a kudu maso gabashin kasar. Misali kamar yadda gwamnan jihar Imo Sanata Hope Odizima hare-haren da ke tsananta a jihar ta Imo yace ba yan IFOP bane.
We have aggrieved IFOP members, but I can tell you those who are doing this destruction, most of them were brought from outside Imo State.
Yana cewa ne dukkanin hare-hare da yan bindiga ke kaiwa a sassa daban-daban na jihar ta Imo ba yan kungiyar IFOP ne ke haddasa su ba, ille wasu bata gari ne da ba sa son zaman lafiyar jihar ta Imo. Muna sane da cewar akwai waɗanda ba sa son zaman lafiya a jihar ta Imo. To amma dai a shirye muke mu dauki matakan da suka kamata domin gano waɗanda suka aikata wannan danyen aiki. Wani dan kabilar Ibo da ke zaune a arewacin Najeriya ya yi tsokaci dangane da tashe-tashen hankulan da ke faruwa a yankin na kabilar ta Ibo.
Lallai abin ba shi da daɗi gaskiya. An karkashe tsoratun su wada su kuma protest dinmu. Abin gaskiya ga shi da ba mu jin daɗi a labarin da gaskiya. To an ga abin kamar siyasa ta gaskiya. Sai aka ce zaman lahiya ya fi dan sarki. Sai su dan jiya gaskiya muna so mu zauna lahiya. Mun na koyi zaman lahiya. Na ya ka samu arziki, na ga samu ci gaba. Amma ba mu zaman lahiya gaskiya ba abin ba shi da daɗi.
Wani dafta Lawal Fage malami a kwalejin Alban Ikoko da ke jihar ta Imo ya yi tsokaci dangane da tashe-tashen hankulan.
Daga 29 ga watan Mars kusan mutane 12 aka halaka. Wallahi al'azim har yanzu a cikin karkashin da mafi yawanci a cikin kashi uku kashi biyu sun taho gida. Inda mutum yake a karkare shi yana ganin a kowane fanni za a iya far masa. Ko masallatan Juma'a ba ta cika, kowa ya yi ta kansa, za ka daɗe ban zama ba Hausa.
A baya-bayan nan dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta samu nasarar kama wasu ɗimbin makamai a jihar Ebonyi a cikin wata sanarwa da ta aikewa manema labarai. Masu fafutukar kafa ƙasar ta Biafra sun kai wasu hare-hare a hukumar zaɓe mai zaman kanta da ke jihar Akwa Ibom.
Ma masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilinmu dake shiyar Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto da kuma Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti Hassan Maina kai nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka mu kasance lafiya
Tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen radio da muke kulla da su
Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin da dangari shirin haɗin gwiwar sashin Hausa na muryar Amurka tare da tashin Alpha Radio 104.9 dake garin Kumasi a cikin shirin na yau mai tattaki ne zuwa garin Ofinsu Amoyi inda Malam Muhammad Musa ya koro mana don takaitaccen tarihi game da yadda aka kafa zangon Amoyi sunana Abdul Mugis Idi Kotoko to masu sauraro sai ayi saurare lafiya
sunana Muhammadu Musa daga Amoyi Zango nene waziri Amoyi Zango wa'anda suka kafa zangon nan di Hausawa ne wanda suka fara zuwa kuma shine kakanmu ake kiran shi Muhammadu Bazanfari ne ana kiran shi nanin Abuja to su masu kudi ne amma ba su samun wani abu kaman na gyara rayuwansu shi sarkin da kanshi yaje ta kima wurin sarkin da kima wannan lokaci yace ina son mutum yazo ya kafa min zango ya bude mini kasuwa shi ce mai te in wata ya mutu ya komo ya kuma koma shi ce mai te in wata ya mutu koko komo to she mu kakanmu ana kiran shi Muhammadu sai ce sarki ai kai ke da ikon kowa nan ga duk wanda kace mishi ya te mishi ya te shi ce to kake shi shi yazo shi kuma Bazanfari ne to shi ya tashi yazo gidan sarkin nan nan aka haifi babana da kanninsa Amoyi ne sunan garin to shi nan ga Amoyi Zango ne daga wurin nan an ka ba su wuri suna wurin nan Hausawan suna haduwa
su kamar sunawa
to suna zuwa ɗaya ɗaya in wanga yaji kamar a ina wani kaza ce ai aboki na yana wuri kaza sai ya biyo shi da haka nan Hausawan suka taru manyan garin sun ka ba su wuri suka kafa nasu zango daga wurin nan shi wurin ya matsi shi aka ce to in dai wurin ya matsi ba bari a sake musu wuri su je su kafa wuri uku aka gwada musu shi nan kuma miyagun abubuwa kenan kaman su maisa su damisa su kenan ga
momin daji
kenan momin daji su kenan to da suka komo nan gan nan suna kiki shi dabbobin na gudu ana kiki shi dabbobin na gudu shi aka kafa zangon nan amma wanda ya kafa zangon nan shine Malam Sallau
Malam Sallau wanda
Malam Sallau kuma shi
na'am
shi ya kafa zangon nan ya kafa kasuwa yau kasuwan nan ne ya zama gidajen nan geshin ga kasuwan nan kenan
to da zasu zo nan garin da wani sana'a suka shigo da shi
sana'an da suka zo shine fawa fawa dai garin ga sun ga zan ci gaba daya kakanmu su ya kawo fawa daga nan ga kasafin su ba amoyi ma sun ga gaba daya in ba dan ma wani wuri yanzu wurin an goge shi ba da na je na gwada maka inda ake zuba kasusuwan saboda tarihi
ɗan garin su ko suka iske ko sun zo sun iske wasu kabilu na zangon nan
ba wani kabila da suka iske zangon ga wannan lokacin nan da aka gwada musu nan sarkin fansu wannan lokaci ya ce shi fansu can bai da zango to shi bai yadda a kafa zango nan ka gane ko shi lokacin nan kuma president nan ma turai yake to shi jisin nan ya gwada mishi kaban ga waɗansu mutane suna bi dan wurin zamna an ce ba a bar shi zamna sai ya ba da takarda yake a gwada musu mutanen nan inda suke suna son nan a ba su su zauna
to sai dai Hajiya Aisha wadda ka fi sani da amma karama a nan zangon Amoyi ta nuna mana takin da ake yi ma zangon Amoyi
Amoyi kwala Amoyi binnin goro Amoyi binnin kasuwan jama'a na taruwa a ji arziki a wala
a nasa bangare kuma sarkin zangon Amoyi mai martaba Abubakar Dalladi ya takaita nasa tarihi inda ya nuna mana matsalolin da suke fuskanta a halin yanzu
sunana Abubakar Dalladi sarkin zangon Amoyi ina zaman tun daga kan sarki Baba Hamidu aka zo kan sarki Baban Lariya aka zo kan sarki Umaru aka zo kan sarki Adamu, aka zo kan sarki Yakubu, daga Yakubu ne shi ne guru shi ka iyayen mu nan. Yau Allah ya sa guru ya kare shi, aka koma kuma ana sana'an karfe. Yanzu sana'an karfen shi ake cikin Amoyi, ba wani sana'an da ake in banda sana'an karfe, dan gurun da ya riga ya tafiya shi. To alfarin mu dai duka dai wadanga abubin ga aka ga muna magana kansu da guru da lori, shi muke alfari kuma da su cikin garin shi noma. Kuma jama'a da dama sun koma mu saboda aikin gurun bai ya abin nan.
Wan irin masaloli kuke fuskanta cikin jama'a?
To kalubale dai na dewa, kaga yanzu muna da makaranta, muna son da ai muna shi a ƙara muna sukuru ciki, sannan kuma shi karatu Ahmadiyyan da ake yin a ci gaba da yi, abinda kuma muke so cikin garin namu kenan. Kuma samaruna da dama aikin yi bashi da bara dai ake ana samun dai abinda aka rufa mu baki asiri. Kuma muna son kuma koda wani sana'a aka duba wanda ya kamata a kawo mu cikin garin, yara kuma su samu su ma su rika sana'an ana samun rufin asiri. Muna roƙo dai ku da muke gaya mun ku kokari ku taimaka muna, ku fadi a taimaka muna ya so mu samu mu ma garin mu ya ci gaba.
Nan garin ba wani wakili da yake mai muku in wani abu ne game da harkar hukuma?
Akwai assembly ma, to ita ne abu ya faru, muna son wani abu muka gaya mata, muka gaya mata kuma tana ji da mu, tana yi muna, muna kuka muna gwada musu. Har wani lokaci ma da muka zo batun makarantar zamu yi ta ka muna rarayi tirifu daya ta zuba muna. To daga wurin dai kuma ba mu ce komi ba, kuma ita ma ce muna komi ba, amma dai ana nan dai zaune ana dai abin da dai Allah zai yi. Muna kira ga Allah, muna kira ga manyan hukuma kaman gwamnatoci su taimaka muna, su share muna hawayen mu. In kuri'a ya zo ne ai kaga ana zuwa ai muna kamfe, to amma muna kuwa ba su je lamarin mu, idan shi a taimaka muna saboda Allah da Annabi, mu ma makarantar mu da sukuru mu ya ci gaba yanda ba yaran nan za su tashi su zo yara na gari.
To sai Malam Muhammad Musa na da nasa masala game da masarautar zangon Amoyi kamar haka.
Da ni ne waziri, to yanzu ni ba ni ne wazirin ba, su waɗanda muka ɗauki sarautar muka ban nan su suka cire ni.
Wai me yasa suka cire?
Meeting ake yi kowane Lahadi, kowane Lahadi an yi meeting, kowane Lahadi ne ce a'a, kowane Lahadi meeting nan dai bai yi. Ya kamata a sa farkon wata ko ƙarshen wata, amma kowane Lahadi meeting, kowane Lahadi meeting me za a faɗi? Lokacin da garin nan ma mutane ke ciki jewa, lokacin da ake aikin gayya garin ga wanga mitin ba a yi shi ba, da shi ya kamata ku saki, in ba shi ba munafinci zai shigo ciki. Ni na shawaran nan ba su dauki ba, ni kuma ce gaskiya dai ban yawa domin ni ina aikin daji ne.
To jama'a masu sauraro, duka anan muka kawo karshen shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka tare da tashan Alpha Radio. Abdul Mugi CD Kotoko ke cewa sai wani jikon kuma idan Allah ya kai mu.
Madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka akwai da yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ranar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.